A ba bayanan dai, ‘yan bindigar na Zamfara sun matsa da afkawa garuruwa da ƙauyuka. Al’amarin da ya sa babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya tare zuwa jihar ta Zamfara, inda yake sa ido dangane da farmakin da mayakan saman ke kaiwa ‘yan bindigar a cikin dazuzzukan. Air Marshal Sadiq Abubakar ya kuma gamsu bisa yadda dakarun nasa ke samun nasara sosai a farmaki na baya-bayan nan.
Daga lokacin da muka fara zuwa yanzu na actual tabbatar da cewa an kare rayukan mutane a ƙauyukoki da garuruwa daban-daban a jihar Zamfara da kuma gefe-gefen jihar Katsina har da Masukutu. Saboda haka wannan lokaci da muke za mu iya cewa mun gode wa Allah mun yi nasara mai yawan gaske wanda mun tsayar da wasu daga cikin waɗannan mutane wanda suke kashe mutane babu wani dalili.
A dai wannan hoɓɓasa na ganin bayan ‘yan bindigar, kakakin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commodore Ebikunle Daramola, ya ce jiragen yakin su sun gurguza wani babban sansani na ‘yan bindigar.
The operation was carried out based on human intelligence reports.
Biyo bayan bayanan sirri da muka tattara na wani babban maboyar ‘yan bindiga da ke yammacin tsamari a karamar hukumar birnin Magaji, jiragen yakinmu samfarin Alpha Jet sun mame wurin inda suka rugurguza shi tare da karkashe baki ɗaya ‘yan bindiga da ke wurin a wannan lokaci, waɗanda kuma ke ɗauke da manya-manyan makamai. Duba da yadda aikace-aikacen ‘yan bindigar ke fantsama zuwa jihohin da ke makwabtaka da Zamfara, to ko akwai wani mataki da kuke ɗauka a halin yanzu? Kasan babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya ya je har birnin Sokoto don ƙaddamar da shirin tayar da jiragen yakin mu daga filin jirgin sama na Sultan Abubakar da ke Sokoton. Kuma dama ka sani tuni muna da sansanin runduna ta 119 a can. Za mu samar da ƙarin kayan aiki don girke jiragen yakinmu da za su ke tunkarar duk wani yunkurin ‘yan bindiga a yankunan Sokoto da Kebbi da ma sauran yankunan da an zagaye da wannan shiya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wani kidin mutuwa mai bankwado sai soja.